da alamun wata sabuwa ne yogarin kullun kai tsakanin gwamnatin jihar Yobe da rundunar sojin kasar da ke samar da tsaro a shirin arewa maso gabacin Najeriya. Kan sace dalibai nan na makarantar mata da ke garin Dabce jihar Yobe da ke sun cewa ƴan kungiyar Boko Haram ne suka yi a makon da ya gabata. A ƙarshen makon nan ne dai gwamnatin jihar Yobe ya zargi rundunar sojin kasar da cewa sakacin da suka aikata ne ya haifar da kwashe waɗannan dalibai wajen janye jami'an sojin su daga garin Dabce wanda mako guda da janye waɗannan jami'ai sai maharan suka afka wannan makaranta suka kuma kwashe waɗannan dalibai wanda har yau babu wanda ya samu komai waɗannan dalibai da aka ce yanzu adadin su ya tsamma 110. Gwamnatin jihar Yobe Alhaji Ibrahim Kaidam ya ma kara ne da bada wani misali na kai hari makarantar kwanan nan da ke garin Bunyadi a shekarar 2014 wanda aka halaka dalibai kusan 50 a lokacin da ya zargin cewa an janye jami'an sojin a wannan gari ne waɗannan mahara suka samu damar kutsawa a wancan lokacin. Ga ma abin da ke cewa
this kind of incident happens around 2014-2015 in Yadin Buni. To our dismay, referring to that Yadin Buni incident, in the morning hours the military was withdrawn, and in night of that day, the insurgencies went into the school and killed a number of students. The day that they were withdrawn.
Yace irin wannan al'amari ya faru a shekarar 2014 zuwa 2015 a garin Yadin Buni, amma abin takaici a nan shine kafin akwai wannan lamari wato makarantar tarayya da ke garin Yadin Buni tunda wancan lokacin ne da safe aka janye jami'an sojan da ke wannan gari cikin dare kuma waɗannan mahara suka kutsa wannan makaranta da suka kashe ɗalibai masu yawan gaske wato a ranar da aka janye sojan. Kuma wannan lamari na Dacima yana da gamaceceniya da abin da ya faru a Yadin Buni don kuwa wannan gari na Dacce amma janye jami'an soja da ke wannan gari.
And I was going to understand this morning that the defense ministry was disputed that they did not withdraw any police. I think that information is incorrect.
Gwamnati ya ce na fahimci cewa ma'aikatar tsaron ƙasa na karyata wannan batu kuma wannan shine gaskiyar abin da ke faruwa. Ina zaton cewa wannan bayanai da suka bayar ba gaskiya bane. To wannan abin da nake cewa shine gaskiyar abin da ke faruwa a cewar gwamnatin jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gaitam. Cire da alamun kalamin gwamnatin Ibrahim Gaitam din bai wa rundunar sojin daki ba inda ta mai da wani martani ta hanyar wani bayani ta aiki wa manema labarai da ke ɗauke da sa hannu mataimakin daraktan hulɗa jama'a na rundunar sojan ƙasar na operation lafiya dole wato kanal Wachuku Onyema wanda ya ce su dai a iya sanin su suna aikin su ne yadda ya kamata don tuni suka wata taki wasu ƴan ƙungiyar Boko Haram a yankin dajin Sambisa da ma yankin tafkin Chadi kuma sun yi hakan a wurare da dama sun ma kwato garuruwa da dama a hannun ƴan ƙungiyar Boko Haram kuma duk lokacin da suka kwato irin waɗannan garuruwa suka bar garuruwan ne ga sauran takurorin su jami'an tsaro su kuma su gaba da fafatawa da ƴan ƙungiyar Boko Haram nan a daji. Ya ce wannan kalamin gwamnatin jihar Yobe abin takaici ne kan sojojin Najeriya musamman ma na operation lafiya dole. Sunawan ya kara da cewa dai waɗannan jami'an sojan da aka yi daga garin Tafki nan kai ɗauki zuwa garin Kanama da garin da ke kan iyaka kuma wancan lokacin sun fahimci cewa zaman lafiya ya dawo garin na Tafki har ma suka je gare gaban garin ga ƴan sandan Najeriya da ke wannan gari amma a zo ana fitar da ƴan waɗannan maganganu wanda bai dace ba a kansu. Sunawan ya ce wannan zargi da gwamnatin jihar Yobe ya yi ba shi da hujja balle makama don mu a jajirce muke mu tabbatar cewa mun ci gaba da yaki da ƴan ƙungiyar Boko Haram kamar yadda muke yi a yanzu musamman ma wannan shirya na arewa maso gabacin ƙasar. Kuma muna kira ga sauran jama'a da su ci gaba da bamu goyon baya musamman wajen samar mana bayanai don za mu tabbatar cewa mun kawo ƙarshen ƴan ƙungiyar Boko Haram baki ɗaya kuma muna tabbatarwa gwamnatin jihar Yobe cewa za mu shiga da fafutukan neman waɗannan ɗalibai da aka sace a wannan makaranta na Dacce don mu tabbatar cewa mun sace kwato su daga hannun waɗannan ƴan ta'adda. Sai dai irin wannan ƙoƙarin turawa juna laifi ba shi ne ke gaban al'ummar jihar Yobe ba musamman ma waɗannan iyayen da aka kwashe a yansu wanda fatar su kawai shi ne wanda za su sake gamo da ƴaƴan nasu ne za a kwashe mako guda cir ba tare da sanin inda aka kai su ba. Ganin cewa wannan lamari ya auku ne a cikin Najeriya kuma inda ake jirge da dubban jami'an tsaro kuma inda ake jirge da fiye da ma kowane yanki amma ce waɗannan ɗalibai fiye da 100 ce kawai ba tare da wanda zai bayyana makomarsu ba. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.